akan daina zuwa ne a daidai lokacin da adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ta corona ke ci gaba da karuwa a jihar Kano, baya ga matsalolin karancin kayayyakin aiki ga ma'aikatan lafiya. Hajiya Zuwai Rayu Steve da ke zama manajan daraktan gidauniyar Dangote Foundation ta fayyace hikimar wannan hoɓɓasa daga attajirin nahiyar Afirka a Kano.
Da muka ji wannan matsalar ta COVID ta fara girma, sai a daga alikai shi soya ya kamata mu yi da zai kawo taimako da sauri. Aka ce abin da babu a Kano at the time shi ne testing, ina za a je a ma mutane test. Lokacin lab ɗin guda da muke da ne wanda ke Aminu Kano Hospital an rufe shi da ya zama contaminated. Sai Alhaji Ali ya ce okay to mu ga inda za mu samu solution da zama za a kawo lab. Sai muka yi magana da CDC, Nigerian CDC, shi da lab ɗinmu na iya testing mutane 400 a rana guda. Nan da mako biyu za mu ƙara testing capacity a iya yin 1000 a rana guda. Sannan mu za mu biya komai kuɗin testing. Kuɗin management ɗin lab ɗin masu aiki cikin lab ɗin duk mu za mu biya sai ba ka biyan komai. At the same time, as you know, mun buɗe muna taimakon isolation center. To akwai wanda muka fara ginawa a Sani Abacha Stadium, akwai wanda za mu yi a urology center, da kuma za mu je mu duba wani a Madobi. So mun kawo gadaje 500 already, so yanzu inda bukata za mu ƙaro. Kuma mun zo da PPE. PPE shi ne kayan da likitoci ya kamata su sa, kamar mask da abin da suke sa a idanunsu da hula da boot.
A nasa ɓangaren Dr. Sani Gwarzo, shugaban kwamitin tarayya na musamman kan yaƙi da cutar corona a jihar Kano, ya ce babu ko shakka wannan yunkuri na gidauniyar Dangote ya zo a kan gaba.
Wannan ba ƙaramin taimako ba ne, idan ka lura ban za ka a jihar Kano muna da damar yin gwaji a santa 180, santa 180. To kaga an haɗa ya zama 260. Da 60 kenan. To gaskiya wannan ba zai ishi jihar ba, saboda haka zuwan wannan kari na 400 a rana zai ba mu dama a koma daga 260 zai zama kusan 660 cikin ƙanƙanin lokaci. To shi ma ba zai isa ba, saboda haka sun ce za su yi ƙara shi daga 400 ya koma 1000, kaga za a tawaye gari ana da wajen mutum 260 kenan. To wannan shi kaɗai zai iya sa mu fara fitowa daga cikin matsalar da muke ciki. Shi ma bayan sati 2-3 bukatar da aka ita za ta wuce nan, saboda jihohi suna kawowa, mutane suna ƙara himmantuwa wajen auna kansu, kuma muna ƙara muma faɗaɗa gwaje-gwajen.
Sai dai duk da samar da wannan cibiyar gwaji ta cutar corona a Kano, wasu daga cikin Kanawa na ganin ya kamata babban attajirin nahiyar Afirka ya ƙara ƙaimi wajen kai tallafi ga talaka ta fuskar kayayyakin masarufi na yau da kullum. Kamar yadda Abdulmajid Tambarci kwamanda ke faɗi,
matsayinsa na mutumin da ya fi kowa kuɗi a Afirka, ɗan kasuwa, sannan kuma ɗan jihar Kano, ina ganin wannan gudunmawar bai isa ba. Ni ina son in ba shi shawara, irin abubuwan da yake faruwa inda 'yan kasuwa suke tsawwalawa mutane kaya, tsawatan musu idan farashin daga wajensa yake da izininsu suke ƙarawa, to sai mu sani. In kuma su suke gaban kansu sai mu sani. Amma yanzu a ce shiga tana 13,000 ne, na saya 28,000.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.